juma'a da ta gabata 20 ga watan 10 na shekarar 2017 an fafata a wasannin league na kasashe daban-daban inda za mu fara da kasar ingila bangaren premier league a wasan mako na tara inda kungiyar kwallon kafa ta west ham ta sa kashi a gidanta hannun britain and hope da kwallo uku da nema a ranar asabar kuwa 21 ga watan na 10 na shekarar 2017 chelsea ta caccaka watford da kwallo 4-2 yayin da huddersfield ta doke manchester united da kwallo 2-1 manchester city a gida ta samu nasara kan Burnley da kwallo 3 da nema yayin da Stoke City ta sha kashi a hannun AFC Bournemouth da kwallo 2-1 yayin da Newcastle United ta doke Crystal Palace da kwallo 1 mai ban haushi Leicester City ko ta lallasa Swansea City ne a gidanta da kwallo 2-1 ita ko kungiyar kwallon kafa ta Southampton ta doke West Bromwich da kwallo 1 mai ban haushi a jiya Lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta Everton ne bata da dadi ba domin Arsenal ta bi ta har gida ta toshe ta kwallaye 5-2 Tottenham a gida ta toshe Liverpool da kwallo 4-1 a saman teburin ko na Premier League mako na tara kungiyar kwallon kafa ta Manchester City take jara gaban da maki 25 da kwallaye 32 Manchester United tana mataki na 2 da maki 20 da kwallaye 22 Tottenham tana mataki na 3 da maki 20 da kwallaye 19 daga kasar England sai kasar Spain inda bangaren La Liga na kasar aka buga wasannin mako na tara a ranar Asabar ta gabata aka fafata wasannin ga kuma inda sakamakon wasannin ta kama Levante a gida ta tashi 1-1 tsakaninsa da Getafe sai Real Betis ta samu nasara akan Alaves da kwallo 2-0 Valencia ta samu nasara kan kungiyar kwallon ta Sevilla inda ta balbala mata kwallaye 4-0 Barcelona ta doke Malaga kwallo 2-1 a jiya Lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta Villarreal ne ta samu nasara akan Las Palmas inda ta lallasa ta da kwallo 4-0 kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo ta sha kashi a hannun Atletico Madrid da kwallo 1 mai ban haushi Leganes a gida ta doke Atletico Bilbao da kwallo 1 mai ban haushi Real Madrid kuwa ta yi sammuku akan Eibar da kwallo 3-0 saman teburin Barcelona take jara gaban da maki 25 Valencia tana mataki na 2 da maki 21 sai Real Madrid take mataki na 3 da maki 20 sai kasar Jamus bangaren Bundesliga su ma wasan mako na tara inda ranar Juma'a Schalke 04 ne ta samu nasara akan Mainz 05 da kwallo 2 mai ban haushi Eintracht Frankfurt ko ta tashi 2-2 ne tsakanin ta Borussia Dortmund sai kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach ta sa kashi a hannun Bayer Leverkusen da kwallo 5-1 kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig ko ta samu nasara akan Stuttgart da kwallo 1 mai ban haushi FC Augsburg ko ta sa kashi a hannun Hannover 96 da kwallo 2-1 yayin da kungiyar kwallon kafa ta Hamburg ta sa kashi a hannun Bayern Munich da kwallo 1 mai ban haushi a jiya Lahadi Köln ta tashi canjar zabuci tsakanin ta da Werder Bremen ita ko kungiyar kwallon kafa ta SC Freiburg ta tashi 1-1 tsakanin ta da Hertha Berlin sai Wolfsburg ta tashi 1-1 tsakanin ta da Hoffenheim kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund tana jira gaban na Bundesliga da maki 20 a mataki na 1 sai kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich take biye da ita da ita ma da maki 20 da kwallo 22 RB Leipzig tana mataki na 3 da maki 19 a Ligue 1 na kasar Faransa kuwa a wasannin mako na 10 a ranar Juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Saint-Étienne ta sha kashi hannun Montpellier da kwallo 1 mai ban haushi sai kuma a ranar Asabar inda Monaco ta doke Caen da kwallo 2-1 kungiyar kwallon kafa ta Nantes ta samu nasara akan Guingamp da kwallo 2-1 yayin da Rennes ta sha kashi ta doke Lille da kwallo 1 mai ban haushi Mens ko ta sha kashi a hannun Dijon ne da kwallo 2-1 yayin da Anga SCO ta sha kashi a hannun Toulouse da kwallo 1 mai ban haushi ita kuwa Amiens SC ta doke Girondins ne da kwallo 1 mai ban haushi a jiya Lahadi Nens ta sha kashi a hannun Strasbourg da kwallo 2-1 kungiyar kwallon kafa ta Lyon ko ta jira Mikia ne akan kungiyar kwallon kafa ta Troyes da kwallo 5-0 yayin da Olympiakos Marseille suka sulhunta 2-2 tsakanin da PSG. PSG din da take jin ragaman teburin na kasar Faransa a mataki na 1 da maki 26 sai Monaco take mataki na 2 da maki 22 Nantes tana mataki na 3 da maki 20 idan muka duba abubuwan da ke faruwa a bangaren hukumar wasan kula da wasan kwallon kafa ta duniya FIFA bayan fitar da jerin sunayen yan wasan da za su zamo zakaran za a zabi ɗaya a cikin su wanda za su zamo zakaran kwallon kafa na duniya bangaren mata na shekara 2017 ya bar baya da kura inda wata shahararriyar yar wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta kasar Amurka mai suna Megan Anna ya shekara 33 da haihuwa ta nuna rashin jin daɗinta wajen zaɓin yan sunayen yan 'yan wasan da za su kara a tsakaninsu, inda ta ce a zaɓin 'yan wasan bai daidai ba don ba a zaɓo wanda suka cancanta ba. Yin haka kuma yana nuna cewa ita hukumar ta FIFA ba ta damu da sha'awar wasan ƙwallon ƙafa ta mata ba, domin tana nuna son kai wajen fidda 'yan wasan da su fafata a wajen neman zakarun na 'yan wasan na duniya. Hukumar ta FIFA kuwa bayan an yi wannan magana ta ce ita ba ta da hannu ko kaɗan wajen fidda jerin waɗannan sunayen, waɗanda suke da haƙƙin fitarwa su ne kaftin-kaftin na ƙungiyoyin ƙasashe daban-daban da kwatawansu da kuma ɓangaren 'yan jaridu marubuta labarin wasannin ƙwallon ƙafa. Sai dai za ta ci gaba da dubawa wannan koke da 'yar wasan ta kawo. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyoyi. Huta lafiya.